addu'a ta gaba ta 76 bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas 3 marratin saw uku yanzu yau dinnan da safi tun daga garin Allah ya waye da asubai ana so kai wannan surori gaba ɗaya sau uku uku ayatul kursi guda qul huwallahu uku falaki uku nasi uku mun yi bayani dalla dalla dangane da su haka kuma idan ka kai yamma shi ma kai uku qul huwa uku falaki uku nasi da ayatul kursi unka wannan duk an so ai riwayar Abu Dawud da Imam Tirmidhi sahabin hadisin kuma shine Abdullah ibn Khubayb radiyallahu anhu Abdullah ibn Khubayb radiyallahu anhu na'am eh ba sai karira ba ki karatun Qur'ani yana da abunan guda biyu a sallah ne aka ce a rera idan mutum zai sallah shine zai rera amma kana yin zikiri ba sai karira ba ko ba ka bane hakan kana yi a karatun boye ma ai ba sai karira ba ko yauwa